الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حدواء ون يمتنا أصبر أيومنا شدة قوتنا ربيع الأول شكرا تدو ليا دريه أود أربعين دبقوي da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya za mu tashi safaha ta 176 kenan fashina 176 malam yana mana bayani akan abin da ya shahi yin hijira zuwa kasar Habasha saboda samun sabon lumfashi sannan kuma da samun dama da za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma alhijratu la tanqati'u hatta tanqati'a tauba hijra bata yankewa har sai tuba ya yanke sannan kuma wala tanqati'u tauba hatta taqlu'a ash-shamsu min maghribiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba bayya yankewa har sai ran da rana ta huto daga inda ta fada kenan daga lokacin tuba ya yanke to daga lokacin hijra ma ta yanke me ma'anar haka duk lokacin da dan adam ya tsinci kanshi a cikin wani yanayin da bayya iya bautawa Allah subhanahu wataala to wajibi ne a gare shi ya bar wannan wajen ya tafi inda zai bautawa Allah saboda zaman da yake a duniya zama ne na bautawa Allah subhanahu wataala kenan duk abin da zai zaman to cikas ga bautan Allah sai ka buda gaba sai ka kara gaba inna ardallahi wasi'a lalle kasar Allah tana da yalwa ko tana da fadi to wannan abin shi ya bayu zuwa ga waɗannan bayin Allah suka bar garin Makka suka koma kasar Habasha wanda kuma akan su ne malam yake jayo mana dalilai sannan kuma da ƙarin bayani akan abin da ya shahi yanda abin ya gudanu iya daga cikin abin da aka tsaya akan shi shine lokacin da Ja'far Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa bayan Najashi ya tura akan a kirayo su miye bayanin su game da Annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda Amr ibn al-As yace ko yace za a yi ta kare duk da cewa abokin tahiyar nashi yana ce mishi a kakkamance waɗannan mutanen muna dangantaka da su duk yanda abu yayi tsami dai to wannan zumuncin yana nan tsakanin mu da su bai kamata a taka wannan alhurmar ba amma Amr me yake cewa wallahi la af'alanna yace wallahi ni hena je na kuma sai na aikata haka din ya ba Najashi labari Najashi ya kirayo su Ja'far suka tattauna kahin ya zo sai ya ce wallahi ba abinda zamu fadi in banda abinda Allah ya ambata da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu akai yana zawwa ko aka tambaye shi me kuke fada game da Annabi Isa yace huwa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne manzon Allah ne wa ruhu ruhin ubangiji ne me ma'anar haka yani ran da yake lumwashi da shi da waye na Allah ne subhanahu wataala kamar yadda na karan shi na Allah ne ni ma na waran na Allah ne duka rayuka wa yake busa su ubangiji subhanahu wataala to wa ruhun minhu wa kalimatuhu kalma ce ta ubangiji wadda ta zo ta hanyar wannan mala'ika na cewa kun fakana kasance sai ya kasantu fa hamalatuhu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaaha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya a lokacin da ta aihe shi kai tsaye komai ya riga ya kare sai Ja'far ya ambata wa Najashi wannan kalma yanda take haka fa dalan Najashi yadahu ila al-ard sai Najashi ya meka hannun shi kasa fa akhadha udan sai dauki wani tsinke ko dauki wani dan icce baina usbu'aihi tsakanin yatsotsin shi guda biyu fa qala sai yace wallahi ma ada Isa ibn Maryam ma qulta hadha al-uwaid abinda ka ambata game da Annabi Isa dan Maryam bai gitta shi ba daidai da wannan dan hakin baka kara ba yanda bayanin yake a tare da mu haka yake a tare da ku Isa dan Maryam bawan Allah ne manzon Allah ne sannan kuma wa ruhun minhu ruhi ne na ubangiji subhanahu wataala ya'ani ma'anar shi rai ne Allah ya busa mishi kamar yanda ka busa wa kowa to a lokacin fatana kharat batariqatahu fa qala wa in tanahartum wallahi yanzu annabi Isa wannan najashi da ya gama wannan bayanin cewa kenan ga yanda abun yake fatanakharat albatariqa wannan fada wanda suke zamne saboda manzo Allah ya ambata man dama babu wani mai mulki illa walahu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa bitanatun ta'muruhu bis su babu wani mai mulki face iya da irin nashi mutane akwai wanda za su rika umurta shi da yake alheri in yayi sa'a akwai wanda kuma kawai ɗan jamuje ne abinda yake so shine abinda za a mishi koda yayi kuskure ba za a ambata mishi wannan kuskuren ba bidanatun ta'muruhu bisu tana umurta shi da aiki wanda yake na banza wanda kuma duk wanda Allah jarrabe shi da samun mulki sai ya samu irin wannan kai ba ma magana mulki ba ko dukiya Allah ya sa a hannunka irin wannan fitina sai ta same ka saboda kullun yuridu an yadnu wa ilaika kowa so yake ya kusanto ka yanzu wajen kusanto wannan ko me yake kusanto da su abinda bukatar da take hannunka wannan kazamtar ko wannan duke shine abin da yake kusanto shi ko wannan mulki shine zai kusanto shi to haka dukkan mutumin da yake mulki zai rika samu irin waɗannan mutane wanda kawai sun zo ne saboda ai abubuwa yau aka ce wannan mulkin babu shi to shikenan ko girman gashi bai da aujan su to waɗannan su wannan fada batariqa fatanakharat ay takallamat ma'a ghadabin wa nufurin wa irtifa'is sawt sai aka tare hayaniya aka tare ya mutsi aka nuna bin ma yarda dan mi za su rika fadi kai kuma kana gaskantawa kenan kai ma ka bar addinin uwaye da kakanni wanda ake kai addinin mutanen habasha yanzu ka koma kenan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai najashi yace musu ku saurare ni da kyau wa in tanahartum wallahi ba murya za ku daga ba in mi za ku yi kuyi wannan matsayin da na doka abinda Ja'far ya fadi game da annabi Isa haka nan ko da kun nuna kushinku kun nuna rishin yardanku wannan abin ina dan akan shi sai ce su Ja'far izhabu fa antum shuyumun fil ardi yace ku tahi ku shiga cikin gari ku mutane ne amintattu a wannan garin muku da matsala shuyumun yace fil ardi baina qausain yace ash-shuyumu ma'anahu al-aminuna fil ard amintattu ne ku a ƙasar Habasha buku da matsala man sabbakum ghurim man sabbakum ghurim man sabbakum ghurim sai dai ambata su uku duk wanda ya aibanta ku sai an ci taren shi duk wanda ya aibanta ku sai an ci taren shi duk wanda ya aibanta ku sai an ci taren shi sai dai maimaita mutane kowa yana ji sai dai ambata su uku duk wanda ya aibanta ku ko ya zage ku ko ya muku wani abin da ba ku ji dadi ba a kawo karen shi mu ko za mu ci taren shi sai Najashi gaba ya ci gaba da ce musu cewa yace ma uhibbu annali dabran yace wallahi bai soyu a gare ni bai zamanto ina da dabran wani kaso na zinariya dabran ma'anahu zahaban bai ba burge ni yake ba in samu kason zinariya akan in cutar da ku yace wa anni azaitu rajulan minkum akan in cutar da mutum daya a cikin ku ba magana wani abin da aka kama ni ba na wani barmusin rigar sawa ko kuma wata fata da aka jeme ai shi ne kyautukan da aka kama shi ko yace ba maganan wannan kyautukan ba in zinariya za a rika bani akan a cutar da mutum ɗaya a cikin ku yace wallahi wannan abin ba mai faranta mun rai bane ba sai yace wa dabru bilisanihim azhab kenan a harshen su habashawa idan ka ce adabru ala nahi azhab kenan zinariya wa qala ziyad an ibn ishaq ma uhibbu li dabran min azhabi yace wallahi ba bai soyu a gare ni ba in samu jabalu zahabin in samu zinariya gordede dutse yace qala ibn hisham wa yuqalu zabran wa huwa aljabal bi lughatihim ko kace dabran ko kace zabran a harshen su ana nihin dai aljabalu yani dutse kato ya mallaki wannan dutsen kato na zinariya akan a cutar da ɗaya daga cikin su Ja'far yace wallahi wannan ba zai soyu a gare shi ba kaga wannan fillahi ne lillahi cikin lamarin Allah kuma dan Allah ba wani abu yake bukata na dukiya ba sannan kuma ba wani abu yake bukata ba na mulkin a wajen wani saboda ga waɗanda ake ga cewa suna da ruwa da tsaki akai kaga inda a ce wannan ne a gaban shi da me zai sai ce to shikenan sai wani irin wancan na wannan sunan shi Hirqal mai zun ba Hirqal 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 ai kaga da suka tada cha ai ku zauna dama dai in gane cha kuma kishin addini kula kuma ku kishin addini shi kuma nan da suka tashi tayi musu mi wa in tanakhartum wallahi duk abinda za ku yi ku yi amma maganar na haka take kaga kenan ba dukiya bace a gaban shi ba mulki bane a gaban shi mal yace summa qala an-najashi inji ita ummu salama tace sannan najashi yace fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma akhadha Allahu minni rishwa Allah bai amshi rashwa daga gare ni ba hina radda alayya mulki Allah da ya maido mini mulki na ashe mulkin dama ya ta kufciya kamar yanda bayani zai zo a gaba yace wala ata'a an-nasa fiyya Allah bai ma mutane da'a ba akan lamari na duk da bussa son in zo din ni Allah ya so in zo kuma nazo kuma Allah bai amshi komai daga waje na ba na nazo yace kawai shikenan faqudi an-nasa fihi sai in ma mutane biyayya akan lamarin Allah abin da na san ba haka nan bane ba ka duba hankali da kaifin basira irin wannan bawan Allah tauhidi dayanta ubangiji da yarda da Allah cewa komai daga Allah ne da akwai da babu sai yace ma mutane shi ruddu alaihi ma hadayahum amaida musu kyaututtukan da suka kawo ma gaba daya fala hajata li biha banni da bukatanta tunda dama cin hanci ne ni kuma mulkin da nake sama ai alhurmashi ake kallo ko to Allah da ya bani wannan mulkin Allah bai amshi komai daga waje na ba to kuma sai in zo in amshi wani abu na rashuwa kuma in taka wani abu na gaskiya a dalilin abinda Allah ya bani biduni ta'abin minni ba tare da wani wahala da gare ni ba yace bazan haka ba daka amaida musu kyaututtukan su wa khuruja min biladi yace Amr ibn al-As da Umar ibn al-Walid da ma dukkan wanda suka zo ku huta daga gari na na sallame ku kyaututtukan ku kuma ida ba a so mutane kuma ba a badawa in kuma kun shirye yaki bismillah eh shine ma'ana abu to kaga a wannan yana maka nuni akan yanda wannan bawan Allah ya tsaya game da abin da ya shahi imani da Allah da yarda da Allah da kadaita ubangiji da yarda da cewa komai daga wajen Allah ne wannan mutanen kai tsaye fakharaja maqbuhin mardudan alaihima ma jaa bihi sai suka futa maqbuhin suna abun nisantarwa mardudan alaihima an maida a gare su ma jaa bihi abinda suka zo da shi kenan an maida musu kuma suna abun kyama maqbuhin a matsayin abun kyama an kyamace su da abinda suka zo kin gaba daya ka hudda su qalat Ummu Salama take cewa fa aqamna ma'a khairi jarin fi khairi dari sai muka zamna a cikin mafi alherin maqabtaka a cikin mafi alherin gida mafi alherin maqabtaka Najashi mafi alherin gida Habasha kaga a ta ana bin su a guje ana kaza yanzu ga suna a kashan ya zaman to sarkin yake ba su kariya duk da cewa mabiyan shi suna kin abin amma shi yake ba su kariya to yanzu wannan abin da yake faruwa falam yanshab an kharaja alaihi rajulun min alhabasha yunazi'uhu almulka falam yanshab ba a dauki tsawon lokaci ba ana cikin wannan yanayin an kharaja alaihi yahuto akan Najashi rajulun wani mutum min alhabasha daga habasha yunazi'uhu almulk yana mishi jayayya akan lamarin mulki kenan me ake so a mishi ana so a ture shi a sake mai mulki tunda shi wannan bayya musu abin da suke so eh a mishi juyin mulki ba fa wallahi sai ita Ummu Salama take cewa ina muku rantsuwa da Allah ma alimtuna hazinna hazanan ban san cewa mun yi wani bakin ciki ba bakin ciki qaqqu ko so daya wanda bakin cikin da huwa ashaddu minhu farqan wanda yahi sanya tsoro a cikin zukatan mu min an yazhara zalikal malik ya zamanto wannan wanda ya taso yana so ya ture Najashi ya samu dama ya ture shi idan ya ture shi kuma fayati ya malikun sai wani ne mulki yazo ko wani jagora la ya'rifu min haqqina ma kana ya'rifuhu bai san ba wani haƙƙi da muke da da wani daraja da muke da irin yanda shi da jashi ya sani kuma ku tabbata haka ne zai faru wani yazo tunda wanda zai zon dama akan me manuhan shi abinda najashi yake kai shine abinda ba su kenan daga yazo shi ko zai zama to counter yani ax zai zama akasin najashi kenan waɗannan mutanen tattara zai gaba ɗaya me ya bada su to wannan shine abin da yake ce take cewa kenan bamu taba jin mun yi bakin ciki ba sama da wannan bakin cikin lokacin da wani ya hutu na hutu akan najashi na so ya ture shi فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض سي صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم suka ambata wa junansu suka ce man yakhruj wa zai huta fa yahduru alwaqi'a yaje ya halarci wannan yaqin alwaqi'a yani almaraka aw alqital wa zai je ya halarci wannan yaqin hatta yanzura ala man takunu yaje ga al'amarin akan wa zai kare tam aiwa a tsallake fagara daya tamam faj'alna nad'u Allah wa nastansirahu lin najashi take cewa sai muka fara addu'a muka yimke roƙon Allah wa nastansirahu lin najashi muna nema wa najashi taimakon Allah subhanahu wataala hatta kharaja ilayhi sa'iran sai najashi ya huta zuwa ga wannan mutumin kenan ya huta ya bar inda yake yaje iske shi saboda afafata to a lokacin sahabban manzo Allah shashin su yake cewa shashin su kenan kenan suka ce yanzu wa zai je ya leko mana fa yahduru ya halarci alwaqi'ata wannan yaqin hatta yanzura yaje ya ga ala man takunu akan wa cin nasara zai kasance fa qala zubair sai az-zubair yake cewa az-zubair yace wa kana min ahdathina sinnan shine mafi karancin shekaru a cikin mu yake cewa ana fa qala zubair sai zubair yake cewa ni kuma ni ne mafi karancin shekaru a cikin su sai yace ana ni zan je in leko ya ake cike az-zubair ibn al-awwam kamar imam al-bukhari yake ambata cewa hadisi daga jabir ibn abdullah Allah karin ra gare su yake cewa ran da aka zo yaqin ahzab yaqin ahzab yaqin khandaq lokacin da rundunonin larabawa da yahuda gaba daya suka ce za su zo garin Madina a yi ta kare ana ta ciccire magana kaza 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 wannan musulman sun da mutane suka ce bari su hadu gaba ɗaya su zo a yi zama guda a yi ta kare ba shi ne ahzab to wannan tattaro wanda suka yi suka zo manzala sallallahu alaihi lokacin kayan su iso yake cewa man ya'tina bi khabaril qaum wa zai ba mu labarin waɗannan mutanen fa qala zubair ana sai shi az-zubair din yake cewa ni ya ma'aikin Allah kaga shi iyar jur'a iyar jur'a manzo Allah ya sake cewa man ya'tina bi khabaril qawm wa zai zo mana da labarin waɗannan mutanen shi az-zubair yace ana manzo Allah ya sake maimaita su uku shi ma sake cewa ana a lokacin ne manzo Allah ke cewa li kulli nabiyyin hawariyin yace wa inna hawariya wa inna hawariya ummati ko kuma wa inna hawari az-zubair kowani annabi iya da irin nashi wadanda suke na kusa kusa masu ba ma tahiyan kariya da kokari sai manzo Allah ke cewa ni kuma a cikin al'ummata az-zubair ibn al-awwam shike da wannan daraja to yake cewa wa kana min ahdathina sinnan ita take cewa kenan ya kasance shine mafi karancin shekaru a cikin mu sai ce sai tace fa nafahu lahu qirbatan sai aka busa mushi wata salka wannan salkal faj'alaha fi sadrihi sai ya kulla ta a kirjin shi salka shine wannan abin da ake zuba ruwa kamar fata ce za a riye ko ina da ko amma za a iya sa mata iska wasu kuma su sa ruwa kenan aka busa mushi wannan sai sanya ta a kirjin shi faj'ala yasbahu sai ya shiga ruwan da yake tsakanin nan habasha da inda za a ta yi afafata yakin nan sai zaman to yana hutu yasba'u yana hutu a cikin ruwan alaiha fil nil hatta kharaja min shiqqihi al-akhar har sai da yau ta bangaren ruwan guda yace ila haisul taqan nas a inda mutane runduna guda biyu suka hade da shi wanda yake so ya amshe mulki da kuma shi na jashi wanda yake faman kare abin da yake kai yake cewa fa hadara alwaqa kenan ya halarci wannan yaqin fa hazama Allahu zalikal malik Allah ya ruguje wannan wanda ya taso zai ture Najashi wa qatalahu Allah ya sallata wa Najashi daman kashe shi yake cewa wa zahara Najashi alaihi Najashi ya samu daukaka akan shi kenan mulki da ya kara mi ya kara zama sai take cewa faja'a Az-Zubair yan sai dan aike da aka aika ya je ga ya ake ciki waye samu nasara sai ga Zubair ya zo faja'ala yuli'u lana biridaihi yuli'u lana bir kamar yazo yana daga wani kyalle haka yana daga tuta waya kulu yana cewa ala fa abshiru ala kusaurara fa abshiru albashirunku faqad azhara Allahu an-najashiya Allah ya daukaka al'amarin najashi kenan wancan da ya taso an murkushe shi qalat sai take cewa ummu salama fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma alimtuna farihna bi shay'in qattu tace ban sanan muku cewa mun yi horin ciki da wani abu ba mafi girma take cewa farahuna bi zuhurin najashi sama da horin cikin da muka yi game da abin da ya shahi samun nasara da najashi yayi kaga kenan yanzu kuma zama mi dangargar daran da kam mulki ya kara zama kuma da ikon Allah ta ƙara ambata cewa summa aqamna indahu hatta kharaja minna ila makkata wa aqama man aqama tace wa aqamna indahu muka zauna wajen najashi hatta kharaja wanda ya huta yani ya koma garin makka saboda wasu koma garin makka bayan wata uku wasu koma bayan wata kaza suna zuwa suna zauwa wa aqama man aqama wanda kuma ya zauna kenan dai wurin zama an same shi to yanzu wannan magana ta najashi cewa Allah bai amshi rashawa daga gare ni ba ya maida mini mulki na dan mi zan amshi rashawa a wajen mutane dan in kare abin da ke ba daidai ba shine qala az-zuhri imam az-zuhri yake cewa fa haddastu hadha al-hadith urwa ibn az-zubair an ummi salama fa qala urwa yake cewa az-zuhri yake cewa sai na ba ma urwa ibn az-zubair labarin wannan hadisin daga ummu salama fa qala urwa sai urwa da bashi labari yake cewa atadari ma qawluhu wai ka san miye ma'anar fadar najashi kenan wa yake hodi urwa yake cewa zuhuri ka san miye ma'anar maganar najashi da yake cewa ma akhadha Allahu minni rishwa hina radda alayya mulki fa akhudhu rishwa ko ar-rashwa ko ar-rishwa ko ar-rushwa ko ar-rashwa duka ana hodi ko da kasra ko da dhamma ko kuma da fataha wala ata'a an-nasa fiyya fa uti'u an-nasa fihi Allah bi amshi rashwa daga gare ni ba Allah ya maido mini mulki na Allah bai amshi ba daga gare ni komi yace dan mi zan ma mutane da a cikin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala fa qultu sai imamu zuhuri yake cewa kenan tambaya ce urwa ya mushi yace yake cewa Allah yake cewa az-zuhri yake cewa la sai yace ban san ma'anar wannan magana ba sai yace kuma ma haddathani zalika Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Ummi Salama yace Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham daga Ummu Salama bai bani labarin me yasa shi na jashi wannan magana ba kenan akwai sababi akwai dalili فقال عروه سي عروه yake cewa kenan zai ba ma zuhuri labarin me yasa najashi hudu wannan magana yace fa inna aisha ta haddathatni yace aisha radiyallahu anha ta bani labarin anna abahu cewa mahaifin najashi kana maliku qaumihi ya kasance sarki ne a cikin mutanen shi baban najashi shine sarki a cikin mutanen shi wa kana lahu akhun iya da dan uwa kenan ya zama toka ne kowa al'aida su biyu ne kenan da baban najashi kuma da dan uwan shi kenan da baffan shi najashin wa kana lahu akhun kenan shi najashi shi baban najashi iya da dan uwa shi wannan dan uwan nashi lahu min sulbi hisna 10 rajulan iya da iya na gugan iya 12 daga tsatsan shi kenan dan uwan najashi dan uwan baban najashi sai ce walam yakun li abin najashi waladun ghayran najashi amma shi ko baban najashi bai da da in banda najashi shi kadai da dan shi amma uwan shi ya da iya shi iya da iya 12 shi kuma da daya gare shi to fa aradatil habasha sai habashawa suka ga fa aradat ra'ayaha bainaha sai suka tattauna ra'ayin su a tsakanin su fa qalu sai suke cewa law anna qatalna aban najashi yanzu abinda za a yi mu kashe baban najashi in muka mi za mi in muka kashe shi wa mallakna akahu sai mu dora mulki sai mu dora dan uwan nashi da yake da iya sha biyu me yasa suka ce fa inna lahusnai 10 rajulan min sulbihi iya da iya sha biyu duka kuma maza daga tsatsan shi kenan a kashe baban najashi a dora wan shi ko kuma dan uwan nashi idan aka haka kaga fatawarasul mulk sai su rika gadan mulki a riga gadan mulki suka ce la baqiyatil habasha alaihim dahran tawilan la yakunu bainahum ikhtilafun da habasha za ta zauna zamani mai tsawo babu wani sabani a tsakanin saboda diyan tsotso ɗaya ne dama mutun sha biyu kenan wannan in ya kare wannan in wannan ya kare wannan in alaidis haka za su yi a tunanin su da suka yi wannan tunanin shi kuma baban najashi najashin kadai yake da me suka yi fa'adu alaihi faqatalu sai suka yi ta'addanci akan shi suka kashe shi wa mallaku akahu sai suka doko dan uwan nashi da yake da diya 12 nan sai aka dora shi kenan in ya mutu ma iya da diya nawa 12 sai su ta yi mulki kai tunanin su shi kuma wacce suka kashe shi baban najashi najashi da yake an kashe baban shi fa dakhala najashi bi ammihi hatta ghalaba alaihi sai shiga yaki da shi ya shiga tunda da aka kashe baban najashi sai aka doko wannan dan uwan ya aka dora shi kuma najashi da yaga kamiye fa dakhala najashi bi ammihi hatta ghalaba kenan ya shiga yaki da shi har sai da aka kai matakin da Allah ya rubuta nasara ga shi najashi ya ci nasara akan wannan dan uwan mahaifin nashi sai ce fala yudiru amrahu ghaira shi najashi babu wani wanda yake jujjuya al'amuran shani ba wanda yake kulla mishi dabbara mishi abubuwa da tsara mishi abubuwa in ba shi ba shi yake tsara abin shi suka ce kuma wa kana labiban haziman minar rijal mutum ne labib idan aka ce al-labibu minar rijal mutum wanda yake da kaifin hankali amma Allah yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab al-labib suka ce bil isharati yafhamu shi mutum wanda yake da kaifin hankali idan aka mishi kwatamce ma sai dauki hannu ba sai an zo amma dako ba wani kaza 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 a in dai labib ne to shi najashi suka ce kana labiban ya kasance mutum ne mai kaifin hankali haziman mutum ne wanda yake da kokari haziman mutum mai kokari kenan duk abin da ya sa gaba da gaske yake yi minar rijal falamma ra'atil habasha makanahu min ammihi qalu yanzu sun kashe baban shi an dora dan uwan baban aka zo aka fafata yaki tsakanin shi na jashi dan da kuma wanda yake zaman mahaifi yake a gare shi tunda dan uwan baban shi ne sai habasha suka ce a kad suka ce wa dan uwan dan nakin kad ghalaba hadha al-ghulam ala amri ammihi suka ce wannan yaron ko ya ci nasara akan al'amarin dan uwan baban shi kenan ya ci nasara akan wa akan wanda aka dora bayan kashe baban shi sai suka ce mushi fa ma na'manu kenan su habasha tsakani suke magana suka ce fa ma na'manu an namlikahu alaina an yamlikahu alaina suka ce ba za mu amuntu ba yana yuwa yaron ya zama saman kujeran mulki an yamlikahu alaina ya zama to ya shi dan uwan baban ya mallaka mu ga najashin ne abin da ya gada ma da mu tunda ya san mu muka kashe baban shi kenan ba kyale mu zai ba kenan zumi suke nema suna nema su ma a ba su wata kariya saboda sun san sun yi banna kuma bannar ba zai zama to ba ta ko ina ba wa qad arafa kuma alhali shi najashi ya san cewa anna qatalna abahu tare da cewa ya san ai mu muka kashe mahaifin shi kenan ba zai yarda ba tunda ku ga ya shiga yaki da dan uwan baban shi ya amshe mulkin to ina ga ku kuma wanda kuke ɗan kuci ku bamu min babi aula to yanzu nema ma kansu kariya suke yanzu dai abin da ya faru ya faru kuma ya san mu muka kashe mahaifin shi wa qad arafa anna qatalna abahu fala in fa'ala lam yada minna sharifan illa qatalahu
in ku ya samu dama to ba yanda za a yi bar wani mai matsayi a cikin mu sai ya kashe shi kenan bin mu zai daya bayan daya dan haka abinda muke so daga gare ka kai a matsayin mahaifi kake a gare shi duk da kun yaki kuma da goyon bayan ka aka kashe mahaifin shi fa kallimuhu fihi aje ama wannan dan uwan baban Najashin magana akan cewa fal yaqtulhu ya kashe Najashin aw li yukhrijahu min biladina ko kuma ya kudda shi daga garin mu kenan zabi da cikin biyu ne ko a kashe shi kamar da aka kashe baban shi ko kuma a hudda shi daga garin ya zama to bai da wani tasiri fa mashau ila ammihi sai suka tai zuwa ga dan uwan baffan nashi fa qalu sai suka ce mushi qadra aina makana hadha al fata minka mun ga yanayin da irin gurbin da wannan matashi yake da game da al'amarin tahiyya wannan kasa kun fafata yaki kuma ya ci nasara akan ka kenan kai sunan mai mulki ne kawai wa qad arafta anna qatalna abahu ka san cewa mu muka kashe mahaifin shi waja'alnaka makanahu muka doko ka muka dora ka sama kujerai wa inna la na'manu an yamlika alaina fayaqtulana suka ce ban ma amuntuwa fa saboda yanzu in ya zamanto iya da wannan karhin kenan zai mallaki kasar karshe kuma zai kashe mu fa imma an taqtulahu wa imma an tukhrijahu min biladina yanzu kawai zabi dai ne ko ka kashe shi a huta ko kuma ya zamanto ka kore shi daga garin kenan ya bar garin in so kowa ya zama cikin aminci kenan kaga asali mulki yana hannun baban Najashi qala sai dan uwan mahaifi yake cewa wai hakum kai canku qataltum abahu bil amsi wa aqtuluhu al yawm kun kashe baban shi jiya kuma ni yau in kashe shi bal ukhrijuhu min biladikum abin shawara ta biyu za dauka abin da hidama dama zan hudda shi daga cikin garin shikenan kowa sai ya huta fa kharaju bi aka sai aka kakkama shi aka hudare shi daga cikin garin yake cewa fa waqafuhu fi suqi suka tsayar da shi kenan a kasuwa ba ma magana wani mulki ba sai da shi zai a sai da shi can wani waje kuma zai tai a matsayin bawa wa ba'uhu min tajirin suka saida wani dan kasuwa min at-tujjar daga cikin yan kasuwa fa qadhafahu fi safinatin sai wurga shi kuma aka sashi cikin wata wani jirgin ruwa aka saida shi bi 600 dirham dirhami 600 aw bi 700 ko kuma dirhami 700 fantalaqa bihi dan kasuwa ne sai tai da shi kenan ya kama shi zai huta da shi ya zamanto ya ma bar yankin habashan gabaki daya falamma kana al-ashiyi an saida shi da sahi lokacin murci ta fara yi kawai hajat sahabatu min sahabil kharif sai wani girgije daga cikin giragizai irin na lokacin ruwa hajat yani ikhtalaqat sai hadari ya rika haduwa sai hadarin ya yamutsu tsakanin shi fa kharaja ammuhu sai wannan baffan shi Najashi ya huto kenan mai mulkin ku ya huto ya tamaqqaru tahtaha yana dan ruwa yana dan sakowa akan shi ana dan zazzagaya haka ne kenan ana ga matsalar da adda ko yanzu matsala ta kau yanzu ga ruwa fara safka sai huto yake dan tsafa yana dan bugun shi ya tamaqqaru tahtaha fa asabathu sa'iqatun fa qatalathu yana karkashin wannan ya hutan da fa asabatu sa'iqa sai wata tsawa wannan kakaran da kake jin nan sai hwado kan shi fa qatalahu sai kashe shi to ya mutu waɗannan mutanen da suka haka fa faza'u ila waladihi sai da mai sauki ne mu da dama abin da yasa muka yi saboda dawa iya gare shi dan shi ya mutu kaga halas yanzu bari mu je zuwa ga diyan shi fa idahum mahmuqun laysa fi ahadihim minhum khair ana zuwa sai aka same su a cikin wani yanayin da suna cikin wani yanayi mahmuq ma'anar shi yarfa'una ru'usahum mutadarririna min dhiqil 'aysh kaman kowan ɗaya daga cikin diyan sha biyu gaba daya yana cikin wani yanayin da shi ma bai san me yake yi kenan wannan tsawon da yazo da baban shi ta tai da shi su kuma ta sa su cikin wani yanayi ba kowa a cikin su duk sun dimoci fa maraja ala al-habasha amrahum sai al'amarin habashawa maraja ai khalata sai al'amari jagule musu duk abin da aka yi hutsar da aka yi duk taimi ta lalace wanda aka dauko aka bakin ya mutu diyan shi da ake tsammanin za su yi mulkin zamanin mai tsawo babu su wannan kuma al'amarin Allah kenan wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin fa qala ba'dhum li ba'din yan sai magana za a yi ta gaskiya da gaskiya yan sai shashin suka cewa shashi ta'lamuna wallahi anna malikakum alladhi la yuslihu amrakum ghayruhu lalladhi bi'tumul ghadat suka ce kun san wani abu wallahi anna malikakum cewa mai mulkin ku alladhi la yuslihu amrakum wanda al'amarin ku baya gyaruwa ghayruhu in ba tare da shi ba yace lalladhi bi'tumul ghadat wannan da kuka saida da sahin nan yanzu ba da dare bane ba wanda kuka saida da sahin nan shine wanda in kuka kawo Allah zai taimaka mulkin ku dai fa in kana lakum bi amri al-habashati haja idan dai al'amarin habasha ya dame ku to fa adrikuhu qabla an yadhhaba ku je ku riske shi tun ma kafin ayi nisa kira ku je ku riski najashi ku maido shi ku dora shi sama kujerar baban shi tun kafin al'amari ya muku nisa fa kharaju fi talabihi aka huto ana neman najashi ina za a same shi fa adrakuhu faradduhu sai suka riske shi kuma suka maido shi fa qa'adu alaihi tajahu fa aqadu alaihi tajahu sai suka kulla suka dora mishi hular shi ta me ta sarauta kenan shine sarkin habasha wa ajlasuhu ala saririhi wa mulkihi wa mallakuhu afwan suka zaunar da shi a saman wannan gadan na mulki wa mallaku kuma suka dora shi a matsayin mai mulkin kasa fa qala at-tajiru yanzu sai dan kasuwan da ya saye shi to shi ayan bar mishi baya da kura ya ba da dirhamin shi 700 kuma shuru har yanzu ba labari kuma an je an kwato abin da ya sai an maido shi fa qala at-tajiru sai yake cewa ruddu alayya mali yace to a bani kudi na kama akhadhtum minni gulami kamar da kuka dauki wannan matashin daga gare ni to kuma idan mun kudi na fa qalu aka ce la nu'tika ba badawa ba za mu bada ba fa qala sai yace musu haba kuma idan wallahi la ukallimannahu yace ina muku rantsuwar Allah to zan je in mishi magana in ce to ni abinda aka amsa lokacin da aka bani kai ba mai domin komai ba suka ce je ka mishi magana fa masha ilaihi fa kallamahu sai koma wajen najashi sai mishi magana fa qala yace ayyuhal malik ya kai wannan sarki ai yake cewa ibta'tu gulaman na sai yaro yani na sai wani matashi fa qabada minni alladhina ba'uhu samanahu wanda suka saida mini sun amshi kudin shi summa adu ala gulami suka yi ta'addanci akan matashin da na saya fa naza'uhu min yadi suka amshe shi daga hannuna wa lam yaruddu alayya mali ko ba a bani kudi na ba sai ce fa kana awwalu ma khubira min salabati hukmihi wa adlihi an qala da haka sai zamanto farkon abin da ya zamanto aka gani a cikin salabati hukmihi yani karhin mulkin da yake da sannan kuma da adalcin da yake da shi na jashi yake cewa lataruddunna alaihi malahu tabbas sai kun bai da mai kudin shi to in babu kira me ci gawai tunda babu yana kenan sai ba shi kudin shi dai yake cewa aw lataj'alunna yada gulamihi fi yadihi ko kuma a dauki wannan matashin da ya saya a maida mai abin shi yake cewa fal yadhhabanna bihi haythu sha'a ya tahida shi inda ya ga dama kenan daya cikin biyu ne dole sai an yi ko a bashi kudin shi ko kuma abin da ya saya a maida mai abin shi to su kuma al'amarin habashin ne a gaban su fa qalu suka ce a bal nu'dihi malahu zamu bashi dukiyar shi fa a'tawhu iyyahu suka dauki dukiyar shi suka bashi abin shi sai aka ce falizalika yaqulu a dalilin haka ne wannan shine ma'anar maganar najashi da yake cewa ma akhadha Allahu minni ar-rishwa fa akhudhu ar-rishwa hina radda alayya mulki wa ma ata'a an-nasa fiyya fa uti'a an-nasa fihi wannan ba karamin magana bace ba kuma duk wata ni'ima da dan muke kai in a ina ne Allah ne baka ita dan bai wuce bai zaman to me sababi sababi kuma abinda Allah ya kadarta sai ya mi sai ya kaga yanzu kwace mulkin da kashe mahaifin shi wannan abu ya zama to sababin da kuma ubangije mai domin shi mulkin shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam haka ya faru da shi Allah ya rubuta mishi zuwa wani wasu matsayi ka a rayuwa sai zama to ashe wannan abin da ake mishi na hasada da kiyashi da kaza wannan shine matattakarin da zai taka zuwa ina zuwa cimma wancan abin da Allah ya rubuta mishi to wannan al'amarin Allah ne duk mutumin da ya san haka zai huta ma da shi duk abin da ka gani daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah daga ubangiji ne kuma abin da Allah ya kaddara shine abin da zai faru to shine abin da shine jashi anan yasa ya faɗi wannan magana kaga Allah mai da mushi mulkin shi haka nan an saida shi ma an kare an doke shi an sa cikin jirgin ruwa amma su da suka saida suka koma suka nemo shi suka zaunar da shi a saman kujera suka dora mishi kambe na sarauta kuma suka maida gurbin kudin da suka biya wajen saida shi kaga al'amarin nan Allah shine yace to Allah bai amshi rashuwa daga gare ni ba Allah mai da mun mulki da salim alim yace to ya za a yi a yanzu ni da Allah ya ba wannan gatan in dauki wani abu na rashuwa a dalilin kare wani abu da yake ba gaskiya ba tare da mutanen makka sai yace wallazi waqa'a fi siyaq ibn ishaq inma huwa dhikru amr ibn al-as wa abdullah ibn abi rabi'a kenan ba tare da ambaci umara ibn al-walid ba kenan al-aidi mutane ne waɗanda suke daban-daban suka zo suka zo habasha dan a maida musu waɗannan mutane suka yi hijira sai ma laika cha wallazi zakarahu musa ibn uqba wal umawi wa ghayrihima annahuma amr ibn al-as wa umara ibn al-walid ibn al-mughira sai ce wa huwa ahadu sab'a alladhina da'a alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tadahaku yawma wad'u sal al-jazuri ala zahrihi sallallahu alaihi wasallam kaga anan musa ibn uqba shi ya ambaciwa Amr ibn al-As sannan kuma da Umara ibn al-Walid sai yake cewa shi Umara ibn al-Walid kinnan wa huwa ahadu sab'a iya dayan bakwai din mutanen da da'a alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzalla ya musu addu'a da'a alaihim manzalla yayi mumuna addu'a kan su a wannan lokaci yace hina tadahaku lokacin da suka yi dariya yawma wad'u salal jazur randa aka doki mahaifan wannan taguwa aka dora ala zahiri sallallahu alaihi wasallama akan gadan bayan manzala sallallahu alaihi wasallama huwa sajidun indal ka'aba a lokacin da yayi sujada a gindin ka'aba shi wannan umara ibn al-walid din yana daya daga cikin su iya daya daga cikin waɗannan mutane wanda manzala yayi addu'a akan su shi yasa kaga shi bai daga cikin waɗanda suka yi mi shi Amr ibn al-As ya kuma ya musulunta saboda zama yayi tunani ga kai wannan abu fa bayan suke tsammani bane ba mu muna can muna fada da shi a garin makka yanzu nan ba ma shi bane da kanshi yazo wakilan shi ne suka zo amma kuma sun samu kariya kuma mu da garin namu gaba ɗaya da kyautukan da muka zo duka an maida mu an hutar da mu daga cikin garin maqbuhina ya tunani ci kai wannan abu fa kawai gaskiya ne ya daga cikin arbanu da yasa ya musulunta Amr ibn al-As amma shi Umara bai musulunta ba yake cewa saboda iya ɗaya daga cikin da aka yi addu'a kan su sannan kuma iya ɗaya daga cikin da suka yi dariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dora mishi wannan mahaifa ta abin da ya shahi wannan taguwa sai yace wa hakaza taqaddama min hadisi ibn Mas'ud wa Abi Musa al-Ash'ari wanda ya gabata kenan yace wal maqsudu annahuma yace abin nihi cewa su guda biyun nan Amr ibn al-As da Umara ibn al-Walid ibn al-Mughira yace su waɗannan biyun kharaja su huto min makkata daga garin makka kanat zawjatu amr ma'ahu ya kasance zauja matar amr ibn al-as kuma tana tare da su kamar da makaranta a baya sai yace wa umara kana shabban hasanan umara ibn al-walid kuma saurayi ne kyakkyawa fastahaba fi safinati kenan suka abakanci juna yani suka zauna cikin abin da ya shahi jirgin ruwa saboda tsallako zuwa ga bukatun Qurayshawa wa ka anna umara tami'a umara ibn al-walid ya kwadaici fimra'ati amr ibn al-as ya kwadaici matar amr ibn al-as ai an karanta a baya ko yace ce ma matar ka ta sumbace ni sai ce mishi ala tastahi baka jin kunya kenan wannan abu akwai tsakanin su wannan riwaya kenan yace fa alqa amran fil bahri lokacin da ya kwadaici matar shi sai ya dauki Amr ibn al-As shikenan Umara sai ya jeho Amr ibn al-As cikin ruwa me yasa li yuhlikahu dan ya halaka shi kenan saboda ya samu daman gaje matar fasabaha shi kuma sai yayi sai ya huto hatta kharaja ilaiha hatta raja ilaiha sai da komo zuwa gare su faqala lahu umara sai umara yake cewa law a'lamu annaka tuhsinu sibaha inda na san ka iya ruwa yace lama alqaitu kada ban jiwa ka ba fa haqida amrun alayhi sai amr ibn al-as sai ya kullaci umara ibn al-mughira a cikin zuciyar shi saboda dole ne kaga saboda ya nemi alaka da matar shi wannan abin sai ya kullace shi kuma iya daga cikin abin da maliki an bata gaba falamma lam yaqbid alaihima yake ta falamma lam yaqbi lahumu haja fil muhajirin min an-najash yanzu umara ibn al-walid da amr ibn al-as sun zo sun yi duk abin da za su yi dubaru abu ya gagara antahi an komo antahi an komo antahi an komo kenan bukata zai bata biyu ba wa kana umara qad tawassala ila ba'd ahli an-najash kaga wannan ummanci ne shi wannan umara din ai wannan zaman da suka yi fa har ya kai zuwa ga alaka da wasu daga cikin iyalin najashin a karan kanshi fawasha bihi amr fawasha ai fanamma bihi ai fatakallama fihi sai shi amr ibn al-as sai yayi magana sai magana umara a wajen najashi yanzu kenan abinda muka zo ne ba bai samu ba eh kuma dama iya da kullalla tsakanin shi da wa da shi da Umara sai ya ce to bari kai in yi maganin ka yanzu kenan kan ma a koma hanya da Allah ka aisa gari kuma ya samu ta dama ta daban fa washa bihi ai fa namma bihi sai zo ce mana Najashi ai wannan Amr wannan Umara ibn al-Walid kinan da muka zo da shi gashi abun da fa amara bihi Najashi fa su'ira sai Najashi ya umarni aka sihirce shi hatta zahaba aqluhu har sai da hankalin Umara ibn al-Walid ya huta wa saha fil bariyati ya zamanto ya ma ya shiga daji yake cewa ma'al wuhushi tare da dabbobin daji yani tare da dabba bai san ba inda abin da yake yi kenan wannan kullallar da shi kuma Amr ibn al-As yayi wa shi Umara ibn al-Walid a dalilin matar shi da ya murna wannan akareta مالك وقد ذكر الأموي قصته مطولة جدا يعني الأموي أم بتكسر وأن متنه ربي كرم مدرسون ذكي مجرم وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر ابن عمر ابن الخطاب سنكم يرى يشيون عمر حرزوا زمن عمر ابن الخطاب وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه wasu daga cikin sahabbai sun farauce shi yani sun kai zuwa gare shi sun nuhace shi kuma suka kama shi faja'ala yaqulu yake cewa arsilni wa illa mittu yace kubarni in ba haka ba zan mutu yace falam yursiluhu wanda suka kama shi musu bar shi ba mata min sa'atihi shi riwayar da al-Umawi ya kawo yace bayan ya ambata wannan maganganun aka kisake shi kuma cikin kankanin lokaci Allah ya sa wa adin shi ya cika ya mutu sai yace fallahu a'lamu kenan ala tun daga harkon wannan bayanin wanda aka kusan darasi guda hudu ko biyar duka bayani ne akan hijiran waɗannan bayan Allah zuwa ƙasar Habasha wanda kuma ƙarin bayani Allah zai zo a gaba مالك وروى ابن إسحاق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور عائشة الله قال الرجل تجي شيوا لو كتشن النجاشي يموت أنا بار لا بار شيوا أنا جا حس كي أكبر شين النجاشي تلو كتشن يموت على قبره نور أكان قبرش أنا جاسكي kenan ala aidai wanda duka dilala ce akan cewa mutum ne wanda yake ya musulunta sai yace wa qad sabata fi sahihain min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi fil yawmi alladhi mata fihi mazalla sallallahu alaihi wasallam ya bada ya kun najashi a ranar da ya bar duniya yani ya shelanta cewa najashi ya rasu a inda kuma ya rasu ba a samu wanda suka mishi sallah ba wa kharaja bihim ila al-musalla madalla ya huta da sahabbai zuwa hilin idi shine musalla hilin da ba juma'a ake ba khamsu lawat ake kawai hilin idi musalla ya huta da su musalla wanda da ra'idi ake zuwa ai sallah a wajen fa saffa bihim wa kabbara arba'a takbiratin mazalla yayi sahu da su sannan kuma yayi kabarbari guda hudu irin ake magawa yayi kabbarar harko ya karanta fatiha yayi kabbara ta biyu karanta salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan salatul ibrahimiyya yayi kabbara ta uku ya nema wa najashi gafara wajen allah yayi kabbara ta hudu ya nema wa najashi gafara da sauran musulmai da suka rasu wannan sune kabarbari guda kuma sauran da suke iya doruwa akai ma duka dai addu'a ce ake saboda in ka dauki ahkamul janayiz na malam albani ya kawo riwayoyi ingantattu wanda an samu har kabarbari guda tara an yi amma dai ita wannan guda hudu sune abin da yahi wannan mashhur kuma wanda yake tabbatacce dai alai wacce suma sun tabbata malaci wa rawal al-bukhari fi mautin najashi imam al-bukhari ya rawaita game da mutuwan najashi بسنده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مثلا يا أنبت لوكش عند النجاشي يا رسول يتي مات اليوم رجل صالح أيو ونمت من قريامت فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما كتاشي كتهزوا قين سلا قمر أبن ديشاهي نوانكو ونشين أصحما ashiba kuma sunan duk wanda zai mulki ne a ƙasar kamar da ƙasar Masar suke da Fir'aun da sauransu kamar da ƙarin bayani zai zuwa gaba warawa zalika wa ruwiya zalika min hadisi Anas ibn Malik wa ibn Mas'ud wa ghairi wahid wa fi ba'd ar-riwayati tasmiyatuhu ashima yace wa fi riwayatin mushima wa huwa ashima ibn bahr wa kana abdan salihan labiban zakiyan wa kana adilan aliman radiyallahu anhu arda yake cewa kenan al'ai dai duka labubba ne na shi najashi ya kasance abdan bawa ne salihan nagartaccen mutum labiban mutum ne mai kaifin hankali da tunani zakiyan iya da kaifin kwakwalwa kaga mutum wanda kusan duka habasha tana kontri shi amma kuma da ikon Allah ya zo ya yi yaƙi kuma ya ci nasara a kansu kenan mutum ne wanda yake da zakai wa kana adilan mutum ne mai adalci wannan kuma ya samu shaidarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tahi kasar habasha akwai wani sarki wanda yake adali ne aliman malami ne kuma aina za mu ga haka lokacin da aka ambata cewa miye matsayin isa dan maryam a cikinku me yake cewa da aka ambaci abin da aka ambata cai ba a wuce wannan tsinken ba ko wannan tsinken ba ƙara ba yanda yake a rubuci a wajen mu kake da malami ne ba jahili bane ba malaci wa qala yunus an ibn ishaq ismuhu ismu an-najashi yake cewa masmaha wa fi nuskhatin sahahaha al-bayhaqi ashim wa fil arab wa huwa bil arabiyyati atiya ashima al-arabci suka ce ma'anar shi shine kyauta kenan kyauta ko mai kyauta ko kyauta a karan kanshi kenan wata kyauta ce ta ubangiji subhanahu wataala shi najashi a karan kanshi wa qala yake cewa wa innaman najashi yusmu al-malik shi najashi sunan sarkin ne na habasha yace ka qaulika kisra kaman fadar ka da zaka ce kisra kaga shi kuma suna ne na masu mulki na kasar farisa yace kaman da zaka ce hiraqal shi kuma suna ne na masu mulki na kasar rum yace qultu kaza wala allahu yuridu bihi qaisar yace haka laqubban suke tahiya kenan su wadancan kisra su wadancan me kake da shi da suna hiraqal sannan kuma da shi ashima zai zama to shi na kasar habasha yace wala allahu yuridu bihi qaisar yana nihin kenan wannan bayani na hiraqal yana nihin qaisar ne waye qaisar din nan shine laqabi ne na shugabannin kasar rum duk wanda ya hau sunan shi wa Kaisar ya so sauran abin da zai biyo baya na sunanka sai biyo baya amma dai sunan mulki a karan kanshi kenan fada ce mai wannan sunan to haka su ashima din nan yace fa innahu alamun shi wannan suna ne wanda yake alam li kulli man malaka shama yake cewa ma al jazirati min biladir rum duk wanda ya mallaki kasar suriya da jazira gaba ɗaya ta yankin larabawa da kuma abin da yake alaka da kasar da yankin rum to wannan sai ya kira shi da suna kaisar yace wa kisra idan ka ce kisra kuma alamun ne kaman suna ne radan suna ne na man malakal furs wanda ya mulkin kasan yankin iran a yau yace wa fir'aun kuma alamun liman malaka misra kafatan wanda ya mallake yankin misra gaba ɗaya sai ya kira shi da suna fir'aun yana fir'aun ba dai bane ba amma shi wannan na zamanin annabi musa shi da Allah ba mu labarin shi sai yake cewa wal muqawqis haka kuma zaka samu muqawqis duk wanda ya mulkin abin da ya sha iskandariya kenan wannan yake na misran ne sannan kuma akwai tubba shi kuma suna ne na masarautan duk wanda ya mallaki yankin yaman da sannan kuma da shahar sai yace an-najashi shi kuma suna ne na duk wanda ya mallaki na yankin habasha batlemus shi kuma suna ne na duk wanda ya mallaki yankin yunan ko waqila al-hind khaqan yankin india kuma duk wanda ya mallake sai ake rashi da suna khaqan kenan batlemus din nan wanda ya mallaki yunan wasu kuma suka ce a wanda ya mallaki yankin india sannan kuma khaqan shi kuma wanda ya mallaki yankin turk kenan kaman suna ne na masarautu kenan shi ma ashima inna suna ne na masarautar ita kasa habasha duk wanda ya mallake sai a mushi wannan suna wa qala ba'd ulama inma salla alaihi ko salla alaihi li'annahu kana yaktumu imanahu min qaumihi falam yakun indahu yawma mata man yusalli alaihi fali hadha salla alaihi najashi an mushi salla me yasa yace li'annahu kana yaktumu imanahu saboda yana koye imanin shi amma musulmi ne mai imani ne min qaumihi yana koyewa mutane imanin shi falam yakun indahu yawma mata bai kasance a inda yake baran da ya mutu man yusalli alaihi wanda zai salla a gare shi fali hadha saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam salla alaihi manzala ya mushi salla salatul ghaib gawa tana wani waje ku kuma kuma mutun salla inda kuke amma wannan sallar ba a ma kowa sai mutumin da ya mutu a inda ba a mushi salla ba duk da cewa a yanzu haka mafi yawa duk inda aka ga wani wanda yake da kamar iya da yauni in ya mutu sai ya ga an samu gungun jama'a ce an mushi salatul ghaib a in dai an ba mutum salla ya tabbata an mushi salla to magana ta rige ta gane ku abin da yake kanku shine ku nema mushi gafaran Allah amma ba zaman tubar a wannan garin an yi gungu an yi salatul ghaib a wancan garin ma an yi gungu an yi salatul ghaib a wancan gurin ma an yi salatul ghaib ana yin ta ne ga mutumin da ya zaman tuba an mushi salla ba amma an riga mai sallah magana ta kare me yasa manzo Allah ya mushi sallah saboda inda yake ba a samu wanda suka mushi sallah ba saboda me yaktumu imanahu yana koyi imanin shi ina ganin kamata insha Allah ta'ala mu dakata duk da cewa bayanin na gaba yana da alaka da al'ayyi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله